masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na san yana ya aka kwana
to malama grace
ko a sakwatanci ko a hausance ma kwana ne ya aka kwana ka sani wato manyan manyan kalmomi nake da su a sakwatanci
awo na gane cewa akai amunka kwana
ai amunka kwana to
amunka kwana har da ke malama grace na hada ne to amunka kwana har da ke hutuki ha
to amunka kwana na san yana
to lahiya lumi wallahi lumi alhamdulillah
to ba da ni na sanin na wannan ta corona kuma ana nema a koma gidan jin da akwai kasashe da dama ma da suka janye sautin nan da suka yi saboda an lura cewa cutar tana ƙara habaka a nan Amurka ma ana harsashen cewa in ba a yi hankali ba nan da ƴan kwanaki masu zuwa za a iya samun mutane 100,000 da suke kamuwa da cutar a kowace rana domin a halin da ake ciki yanzu sama da 40,000 suke kamuwa kowace rana
wato malama Grace kamar yadda dama muka yi ta sha fadi ko kuma muka yi tabbatar manazarta suna fada wato wannan al'amari fa ba yaki ne fa na gwamnati kadai ba amma in kika lura zaki ga da nan da wasu akai har da nan ture ma da ake ganin an waye da kuma musamman can kasashen mu da ake gani akwai dan karancin wayewar to amma zaki ga an mai da abin wai kamar wai aiki ne kawai na gwamnati in fact wasu ma dokoki da gwamnati ke sa sai mutane suna ta ganin cewa kawai ana sawa ne don uzura musu ko wani abu to mutane kamar ba su dauki abin a matsayin su ma suna da rawar da za su taka wurin yaki da wannan cutar ba
haka kaga a nan Amurka abinda hukumomi suke ƙara jaddadawa kenan cewa matasa ake ƙara gargadi to kamar yadda kake faɗa cewa wannan kowa yana da rawar da zai taka domin ganin bayan wannan na farko ya kare kanshi na biyu ya bada gudunmuwa ga dakile yaduwar wannan cuta
eh kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya ci gaba da yi mana kariya daga kamuwa da duk wasu cututtuka masu addabar al'umma
amin summa amin
Coronavirus, sai ki ce mana duniya. Coronavirus, sai ki ce mana duniya.
Saba bari mu bude wannan babi aka ce kaga sai an haihu ake aure kaga kuma kaga kuma kowanne mai rai
amma fa ni amma ni malama gare malama eh haka ne amma dai malama gare ina da jakin ba sai an yi aure ne ake haihuwa ba
to wannan ma dai ina ga ya kamata mu kafa wannan
aure
da mu da zumunta domin kaga kamar wannan ne da ake magana ce wanda kwai da kaza
kwai da kaza wai riga wani duniya to gaskiya kan ni dai na san ba a haihuwa ce an yi aure
wanda aka yi auren an haifa ce aka yi
to kaza ne
da kaza
ne haka din ne dai
ai shi ne to da kaza ne da kwai wanne fara zuwa duniya
a to lalle kan abin nan akwai abin lura da shi akan shi kwarai da gaske
to ina tsamba za mu sa wannan muhawara a dandalin mu na Facebook za mu so masu saurare su muhawara akai a cikin da haihuwa da aure a cikin biyun nan wanne ne aka fara yi
eh gaskiya ne
da haihuwa da aure
eh
to yau dai bari mu fara da haihuwar to
to shikenan to ba to
eh wato muna mika gaisuwar fata alheri da ke muna ga likita Dr. Musa Yahaya da matarsa Sophia domin karuwar ya mace da aka samu makon da ya wuce a nan Amurka a jihar Ohio inda suke makaranta wadda aka sa wa suna Sadiya to Allah raya Sadiya da kuma yayyenta Dilyaminu da Yahaya da kuma Taratu sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'aurata waɗanda suke shirin aure bari mu fara da gaisuwar fata alheri zuwa ga Reverend Mari Sani Bature da iyalansu waɗanda za a ɗaura auren 'yarsu Grace Sani Bature wato MB kenan da angonta Joseph Peter Sini za a yi auren ne ranar Asabar mai zuwa da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos Jihar Plateau. Sai kuma gaisuwar fata alheri da ke muna ga Adamu Habu Umar ɗan Yanga a taurar jihar Jigawa da amaryarsa Kadi Umar waɗanda za a ɗaura mu aure a yau ɗin nan da ƙarfe 11 na safe.
To haka kuma akwai wato gaisuwar fata alheri da kuma wato taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Ibrahim Umar wanda shi ne babban mai wato akantan kuɗi na jihar Kebbi bisa ga auren ɗaurin auren ɗiyarsa da za a yi shi ma a yau Asabar ɗin wato malama Shafa'atu Ibrahim Umar da angonta Abdulkadir Atiku Bandado wanda za a yi shi a yau Asabar ɗin nan kenan in Allah ya kai mu da ƙarfe 11:30 na safe a makarantar Sheikh Umar Ika Makirar Gandu Birnin Kebbi tare da fatan Allah ya sanya alheri kuma ya bada zaman lafiya.
Amin sunma amin to wannan an riga an yi mutuka raba muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Haruna Bibi Watar Mutsuwa bisa auren ɗiyarsa da aka yi ranar Juma'a sai dai abadan ban bai aiko mana da sunan amarya ba bai aiko mana da sunan ango ba to amarya da ango iyalan Haruna Bibi Watar Mutsuwa muna muku fata alheri mutuka raba.
To a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na Abar Yahuce zuwa ga ƴar uwa abokiyar aiki Saratu Zubairu wato ƴar jarida ce a gidan rediyon Vision FM da ke Sokoto a jihar Sokoto Najeriya bisa ga ita ma ɗaurin auren da za a yi nata idan Allah ya kai mu a ranar Juma'a tare da angonta Bashar Muftar Pharmacy wato a ranar Juma'a in Allah ya kai mu na rai 10 ga watan 7 na wannan shekara ta 2020 da misalin ƙarfe 2:15 na rana wato za a yi su ne a masallacin Juma'a na sarkin musulmi Sa'ad Abubakar dake gwiwar Locus unguwar Tanki a cikin birnin Sokoto. Muna yi ma Saratu Zubairu da Bashir Muktar fatan alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a dayyaba.
Amin sun amin.
Kuma Allah ya sa a haifi ƴan jarida.
Magada sana'a.
Eh ko da yake ganin gambiza ne ba mu san wa zai janye wa tsakanin pharmacy wato mai kula da sha'anin magunguna da kuma ɗan jarida.
Eh san aka ce ai so ne amma san ka yafi ko?
Ai to ke wani shiga ya kamata a ce ya hirin jayi nan.
A cikin biyan nan ko a zama mai har hada magunguna ko a zama
ɗan jarida.
Aka zama ɗan jarida ma ba laifi, domin a cikin aikin jarida ma za a koyi dabara har hada magunguna. A wurin
barwana
a tambayi a neman binciken kokofi a koyi aikin har hada magunguna.
To barwana pharmacist Bashir Muktar na jinki, don haka ke kika faɗa ba ni na faɗa ba.
Daɗin sana'a kenan.
Haka kuma wato za mu taya murna ga ɗaya daga cikin ƴan uwa abokan aiki wato ɗan jarida ne tsohon wakilin gidan rediyon muryar Najeriya kenan, wato Sharif Baban Umma, wanda shi kuma naɗin sarauta ne za a yi masa, wanda uban ƙasar Sokoto ta Kudu zai yi masa a mukamin wakilin sharifan Sokoto ta Kudu wato Sabon Gari kenan. Akan haka muna taya wato Sharif Usman Baban Umma wa munar wannan naɗin da za a yi masa a yau ɗin nan Asabar, shi kuma da ƙarfe 11 na safe insha Allahu a nan garin Sokoto.
To Allah ya sa a yi a dace, Allah kuma ya sa a gama da jama'a lafiya. Kamar yadda muka faɗa, ana aure, ana haihuwa, ana kuma rasuwa.
Gaskiya ne malama Grace.
To muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga Emmanuel Nyaba da danginsa duka da kuma ikkilisiyar Ekwa Plateau Church a Jos, domin rasuwar mamarsu Mama Grace wadda ta rasu a wannan makon bayan dogon jinya. To Allah ya jikanta, Allah kuma ya kyauta sana mu ƙarshen baki ɗaya.
To anin malama Grace, haka kuma akwai gaisuwar ta'aziyya ga wato iyalai da ƴan uwa na Mani Usman wanda aka sani da Mani Alarama kenan a garin Sanyin na ta wato karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa a wannan makon da ya shige muna miƙa ta'ziya zuwa ga mai ɗakin sa Hassatu Muhammad Sanyin na da kuma sauran dukkan ƴan uwa akan wannan rashi da fatan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari Allah ya sa ya huta ya kuma bada hakurin wannan rashi
amin suma amin bari kuma mu ka gaisuwa ta'aziya ga abokin aiki mu wace lamo dake binne iko baban gida Jibrin domin rasuwa kawun shi Alhaji Hassan Usman dake zaune a Tudun Wada Zaria muna mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan da kuma dangi baki dana bokilimu Salisu Aibu Malumfashi wanda ya rasa shirikinsa a cikin wannan makon wato Alhaji Bello Sa'idu Kazaure da waɗannan duka da Allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin malama garis amin tun ma amin
makon da ya shige mun gaggaida waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email yau kuma za mu garzaya shafinmu na sada zumunta
gaida abokanmu na wannan shafin ba
haka yake muna maganar cewon email ko mi kirkinka ba za ka ballanta nawa ana maganar ake neman miliyan biyu ai ka san ba za a iya ba
ina
da haka waɗanda hannu ya kai gare su su ne za mu fara to bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga ma'abotan sashen Hausa masu bi mu a shafin sada zumunta na Facebook Abdullahi Mahmud da Abdullahi D. Yunusa sai Anthony Marcus da Bandado Umar Allah ya sa na faɗa daidai da Buka Umara Garba da Muhammad Kawu sai Yahuza Muhammad da Muftahu Said Muftahu sai Ibrahim Muhammad Aliyu da Kadai ko Kadai ne Malum Gana sai kuma Adamu Sani mai kyamare da Haruna Ali Haruna sai kuma Musa kai lalle da Shafi'u Sokoto sai kuma Shehu Usman Yakubu
to a gaba kuma ga gaison fata alkhairi zuwa ga Umar Balakos sai Abdullahi Shamsu sai Hawwa Tukur Abubakar da Kabiru Habibu Habibu da Nura Hassan da Fatima Muhammad da Shaibu Sanusi da Adam H mai anguwa da Talha Umar da Amtron Alvanus da Mudassir Jaimu sai Real Abubakar Bayawa da Rabi'u Kabiru Mara sai Zayanu Tani Benzini da kuma Salisu Abdulsalam
gaisuwar fata alheri ga ma'abotan sashen Hausa a wannan dandali namu na sada zumunta Facebook John Jesse da Ahmed Aliyu sai Abubakar Yahaya Albani da Badabasi Shehu sai Nuru Suleiman Kawu da Ibrahim Abdullahi sai Saudat Alasan Guru da Hambali Haruna Fagen Gawo sai Musa Umar Gides za Latia da Sa'idu Lawal sai Jibrin Haruna da kuma Bun Kiyon
to madalla a gaba kuma sai sakon fata alkhairi zuwa ga Usman Muhammad da Rabi'u Jibiya sai Nafi'u mai blouse Karu sai Babangida Sani da Abdulrazak Yahuza da Mudassir Murtala sai Mamman Salisu daga Jamhuriyar Niger sai Abdulkadir Abubakar sai Tijjani Lakus da kuma Abu Sarki da Babagana Lawan sai Afaku Jafiya Simon sai kuma Umar Sa'idu da Buhari Musa da kuma Umar Bulakos
to bari mu rufe da waɗannan kalilan da zamu ƙara karantowa daga cikin ma'abotan sashen Hausa a dandalinmu na Facebook Fatima Ummi da Yusuf Waziri sai Nasir Niko Abdullahi Danbatta da Suleiman Ibrahim sai Khadija Usman da Ummu Umama sai Mala Budal Muhammad Kirawa sai Mato Aisha Abdul da Bello Umar da Hakimi Alhaji Abubakar daga ƙarshe muna gaida Haruna Isa Jokolo da fatar an waye gari lafiya
to madalla kamar yadda kika faɗa bari mu ƙarƙare da fatan alkhairi zuwa ga Asma wa Aminu Aliyu da Nasir Isa da Ibrahim Yahya da Mas'ud Sabiu sai Bin Hussein da kuma Nura Abubakar sai Baban Bashir Zango da Musa Alhaji Hassan da Abba Lawal da Adamu Hudu da kuma Umar H Abdullahi Umar sai Ibrahim Usman Indabo, sai kuma Ibrahim Tila ƙarshe da Mahadi Tijani Bukar, da kuma da fatan duk suna nan lafiya, kuma suna cikin ƙoshin lafiya.
To amin su ma amin, sai ku ci gaba da biyo ma shafin mu na sada zumunta Facebook, Twitter, duk dai waɗannan hanyoyin sada zumunta muna nan, idan kuka biyo mu a sanar a hankali za mu ci gaba da zumunci irin haka. Kuma kamar da muke faɗa, idan da labarai da kuma gaishe-gaishe za mu iya komawa wannan dandalin, ma muna dubowa in hanyar email ɗin tana zama da wahala a kwanakin nan.
Kuma ne haka ne Malam Adare.
Kare ko ke tunan shahala wanda ne mutane da jin koki, da ne yau wata ne turare gumi da yau gumi. Na tira wata tsanta da ba Allah mu yare ni alihi mai san. Kare mai tsan da mai so da bi bi no.
Malam Margaret, an ce wani ba arewa ya mai ba mai martani
ba. Na ga muka, na ga muka, na ga muka babu da yake nace ba shi kuka ci nace Malam Sule da bosi Araba fata aiko ashe yana ji kafin Malam Sule zo sai da wani ba arewa kira shi yace shi ma zai mai da martani.
Aini ma in faɗa miki na sami sakonni da ban mai da gurneti da komi in gaya miki, ciki har da mai arewa mai girma mai arewan kan giwa wanda ke shi Abba Saraken cibiyar su ta can jihar Kebbi.
To Professor Bube da Maiwa,
aw kware da
gaske Professor Bube da Maiwa banya Arawa,
aw aw hadda tuna ne an kai shugaban abin ga gwamnan jihar Sokoto, tsohon jihar Sokoto, gwamnan jihar Sokoto na harko na harahun na ke san ba arena
ai,
to amma ai abin da abu sani ba cewa ai zakata ana hedda ko ga komi ana hedda zakka kwarai ko lalle, ina tabbata miki shehu kan giwa wato yana da muhimmanci, suna na wanda adda muhimmanci ga jihar Sokoto, to amma ga komi ana hedda zakka, to na girma shehu kan giwa zakata an kai suwa don ko alama hali.
To wannan Malam Ali dai ya ce shi ma zai mai da martani. Ga Malam Ali, to ga
Malam Ali, sunana Alina Mailaya, mazaunin birnin Yamai. Eh, matsayina na ba'are a gaskiya zan shiga cikin hilin aburya ce in ba da labarin wasu tuba samu hilla ne. To amarya bulla ta ce aka samu ke amarya bulla ta ba ki san madubi wanga madubi na dubawa. Yau shi kenan ki dauki madubi kina dubi take gatan ki cikin madubi take gatan ki cikin madubi shi kenan kake aza kuka kace ai miji zai miki kishiya. Sai kike miji zai miki kishiya shi kenan kake take goyi ki fada muwa ita kun uwa sai ta dauki madubi. Da dauki madubi sai ta diba tace ta diba cikin madubi ta diba sai ta gaga ta cikin madubi shi kenan sai ta aza kuka ita kuma tace a amma lalle wanga surki na ta ci amalata. Kai yanzu in ba can amana ba shi na in baka diya ta yarinya karama haka shi kenan ka dauki kowa ka aza mata kishiya. Eh wanga ya zan ci amana mana to kai da Allah in ba hilla ni ba eh haba ki na ki tantan shi wala daga riban kanka cikin madubi shi kenan kawai sai ki ce an ci amana.
Wai abin gana da aka ce ma wai rariya ta ta bibi kwando ta ce mai kai kana zubar da ruwa.
Wato a cikin su za ka kwatanta da shi da ya bada labarin ba arawa da yanzu su ma sun rama.
A to ce to Allah ai wanga shi faɗi na yaka faɗi ai wallahi wanga ina faɗa miki ba hilla ce na yawan ga abu.
To
ai wanga ta halta. To wanga ta halta in faɗa miki ba hilla ce bayinta.
Eh to ga ba hilla ta na yar waka Fatima Isa wada ga abin da take wai tana da wani labarin Fulani in jita.
Wannan
to
Fatima
tana goyen bayan da Ali.
Na sani na a mata goyen bayan arawa kan. Ba ta Ali gida ka koma ba aure. Na san Fatima Musa wada barkallahi da ba.
Fatima tace wai wani ba Fulani ne na san yana. Ya ga hadari ya hadu gari yayi baki irin. Sai ce ne sai ka fanya zai tafi gida yana ta sauri yana ta sauri zai tafi gida sai a hade da aboki ce babbar bare sai babbar bare yace miki kai malam ni'ima Allah ma da za ta sako maka shine kake ta gudu sai shikenan sai babbar lata ne ya daina sauri shi kenan ruwa ya mishi bugun duka yadda ke shi to sai shi kenan shi kenan yana zaune wata rana sai aka sake yin hadari sai ya hango wannan abokin nashi babalbaran shi ba yana fama saurayi da gudu-gudu zai tafi gida kai hadari sai shi ba babu nata din tunda abin da aka ce miki ni'ima Allah ce sai ya ce miki a'a to kai malam rahama Allah ma
ga ku
shi ne kake eh baka santa shi ne kake gudu wai zaka shiga gida sai ba bar bare sai ba babu nata ni wai ai shi abin da yasa yake sauri wai dan kada ya taka rahama Allah ne in aka yi ruwan nan ya taka yasa ake sauri kai rahama nan ta zuwa ya taka ta wai Fatima ta ce wai da babbar baran nan da ta gina da fulata nan wai wade ne ko wauta
a ke ba ke san babbar bari ne babbar barin nan kan ya yi wauta walla
Rahama ruwa da ke shiga an ce miki rahama Allah dai da kuma wani baya ai wai fota kana ganin wannan ba waye ya miki ba kuwa
babbar bari ya yi wauta to ni dai na sai ita dai Fatima dai ba ta bada labarin da ya adinga ai ta sa abin da ta kanu
to yanzu za mu bari masu sauraron mu su yanke hukunci za mu kafa wannan labari a shafin mu na Facebook mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai a gaza ya domin mu ji me kuke cewa game da wannan muhawara yanzu a bada dai
Murtala Faruk Sanginna
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
Jambo, 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 j